السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم احفظ شيخنا وبارك في عمره ومتعه بالصحة والعافية وحفظه من كل سوء ومكروه. أما بعد، فيقول المصنف رحمنا الله وإياه: باب فرض الوضوء. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. الآية. الدليل على أن هذا على بعض القائمين دون بعض ما حدثناه عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد حا وحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه فصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. قال: إني عمدا فعلته يا عمر. الحديث لإسحاق ولم يذكر ابن حاشم ومسح على خفيه.
العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محبته أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك يا أمواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, Jami'ul Ikhlas da ke nan unguwar Sharaɗa Festo a wannan gari na Kano a wannan yammaci na Lahadi. Yau muna biyu ga watan Juma'a Thani, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1447, wanda kuma yake daidai da 23 ga watan 11 shekarar miladiya ta 2025. A wannan majalisi na mako-mako wanda za mu fara karatu cikin wannan littafi Al-Muntaqa Ibn Jarud, da muka ce matashiyar wannan karatu shi ne Al-Manhaj Al-Tayyib Al-Mawrud fi Sharh Muntaqa Ibn Jarud. Wannan kuma shi ne majalisinmu na biyu a wannan majalisi insha Allah, wanda a yau bi'iznillahi ta'ala za mu fara da hadisin farko na wannan littafi mai albarka, wanda ya kunshi hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda suke bayani akan hukunce-hukuncen shari'a, wanda mai littafin ya fara da abin da ya shafi tsahara, abin da ya shafi tsarki, wanda sharaɗi ne na sallah. Idan babu tsarki babu sallah. Suna gabatar da tsahara saboda kasancewarta sharaɗi, domin idan sharaɗi bai cika ba to ita ma sallah ba za ta cika ba. Ash-shartu yataqaddamu al-mashrut, wannan shine al'adar da yawa daga cikin marubuta littattafai na hadisi da littattafai na fiqhu sukan fara gabatar da wato ita taharar, saboda sai ta samu ne sannan sallar za ta yiwu, ko kuma ibadar da aka shartanta wa taharar za ta inganta. To bisa wannan tsari shi ma mai wannan littafi Ibn Jarud a kansa ya tafi, ya ce babu fardul wudu, babun da yake magana akan farilla ta alwala. Qala Allahu azza wa jalla, Allah mai girma da buwaya ya ce: ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, idza qumtum ila salati, idan kuka tashi zuwa ga sallah. Al-aya har zuwa ƙarshen aya. الدليل على أن هذا على بعض القائمين دون بعض، دليل أن ديكي نونة شواه وأن أمرني يادا قنشو وصدق شكما ستاشيد ومن سلا با قوة دا قوة با شين يكا وأن هديسي ما حدثناه عبد الله بن هشام عبد الله بن هاشم، حديث عند عبد الله بن هاشم يبام شي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد، wanda yace shi kuma ya ji shi daga Yahya ibn Sa'id ha. Sannan shi mai littafi ya sake canza sanadi yace wa haddathana ishaq ibn mansur ishaq ibn mansur ya ba mu hadisi qala haddathana abdurrahman ibn mahdi wanda shi kuma yace ya ji shi daga abdurrahman dan mahdi jami'an dukkanin su biyu an sufyan daga sufyan an alqama ibn marsad daga alqama ibn marsad an sulaiman ibn buraida shi kuma daga sulaiman ibn buraida an abihi shi kuma daga babansa radiyallahu anhu qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ya tawaddau inda kulli salatin yana yin alwala yayin kowace sallah falamma kana yawm alfath ko yawm alfath ranar bude makka shekara 8 bayan hijira tawaddaa sai ya alwala wa masaha ala khuffaihi yasafita takalmansa na khuffi guda biyu fa salla salawati bi wudu'in wahidin ya sallaci duka sallolinsa da alwala daya fa qala umar sai sayyidina umar radiyallahu anhu yace ya rasulullahi ya ma'aikin allah innaka fa'alta shay'an lam takun taf'aluhu lalle kai kai wani abin da baka saba yin sa ba qala sai manzo allah yace inni amdan fa'altuhu ya umar da gangan ne haka ya umar الحديث لإسحاق وانا لفظ حديث نا إسحاق ابن منصور ني ولم يذكر ابن هاشم ومساء على خفيه لفظ رواية ابن هاشم بيقارا ومساء على خفيه با وانا حديث يا مسا بابي ده باب فرض الوضوء باب فرض الوضوء ودينا نفهم الفرض هو المفروض من الوضوء المفروض من الوضوء سيزلت إضافة بيانية wato wacce alwala alwala da ta zama wajibi ba ko wacce alwala ce take zama wajibi ba akwai alwala ta wajibi akwai alwala ta mustahabbi to kamar zai yi magana ne akan alwala da ta zama wajibi shine ce fardul wudu ay al mafrud min al wudu ko kuma ya zama na al wudu al mafrud al wudu al mafrud ta zama idafatu sifati ila mawsufiha sai ya kawo ayar da take cikin suratul maida wanda Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani idza qumtum ila salati idan kun tashi zuwa ga sallah faksilu wujuhakum ku wanke fuskokinku wa aydiyakum ila almarafiq da hannayenku zuwa idan gwiwar hannu wamsahu bi ru'usikum sannan ku shafi kawunanku wa arjulakum ila alka'bayn sannan kuma ku wanke kafafuwanku zuwa idan sawu wa in kuntum junuban fattaharu idan kuna da janaba kuma to kuyi wanka in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastumun nisaa wa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban wamsahu bi wujuhikum wa aydikum min Allah ce idan kuma kuna halin rashin lafiya kuntum marda aw ala safarin ko kuna cikin halin tafiya walam tajidu ma'an baku samu ruwan alwala ba fatayammamu sa'idan tayyiban to ku nufi tudun ƙasa wanda yake mai tsarki famsahu wujuhakum wa aydiyakum minhu ku shafi fuskokinku da ainihin hannayenku daga wannan tudun ƙasa daga wannan ƙasa ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun ubangiji ba yana nufin ya sa muku kunci bane yana nufin ya tsarkake ku ne yana nufin ya tsarkake ku ne domin ya zanto kun yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya akan wannan ni'ima to wannan aya da shi malai ya kawo tace ayat cikin suratul maida cikin ta Allah subhanahu wataala yana umartan mu'minai da idan sun tashi zuwa ga sallah su wanke fuskokin su wato da hannayen su ya ambaci sifar alwala wato yayi umarni da alwala ga waɗanda suka tashi za su yi sallah anan lafazin ayar ya kunshi kowane mutum da zai tashi zuwa sallah ya kunshi duk wani wanda zai tashi domin yayi sallah saboda haka an umarce shi da yayi alwala kamar yadda ayar ta sifanta sawa'un yana da alwala ko baya da alwala ayar bata bambance ta ce sai wanda ba shi da alwala ba cewa ta idza qumtum ila salati faksulu wujuhakum don haka ya kunshi dukkan wani wanda zai tashi domin yayi sallah sai yayi alwala sawa'un yana da alwala ko ba da alwala haka lafazin ayar yake nuna wato kowa da kowa ya shiga cikin umarni to amma shi mai wannan littafi ya kawo mana wannan hadisi dan ya nuna mana cewa wannan umarni ba ya sha wato ba ya shafi kowa da kowa bane ya shafi wasu da za su tashi dan yin sallah banda wasu ya shafi wani yanayi ne ba kowane yanayi ba yanayin da mutum ba shi da alwala wato yayi kari ba shi da alwala shine ake umarta da ya tashi yayi alwala kafin yayi sallah amma banda wanda shi yana da alwala saboda haka wannan umarni bai shafe shi ba to wannan abu ne da malamai suka yi sabani wajen tantance lafazin ayar ya kunshi kowa da kowa dan haka kowa zai tashi yin sallah sai ya alwala ko ku a'a ya danganci waɗanda ba su da alwala ne kadai idza qumtum ila salati wato idan kun tashi zuwa ga sallah ba ku da alwala to ku yi alwala ko kuma a'a idan za ku tashi ku yi sallah kai ku yi alwala sabon kuna da shi ko ba ku da abin nan ko ba ku da alwala an umarce ku da ku saki alwala ko da kuna da alwala to wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa wannan umarni bai shafi kowa da kowa ba sai wanda yake da kari wato ba shi da alwala shine ake umarta da yayi alwala daga cikin waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayi akwai shi mai wannan littafi shine ya kawo wannan hadisin da zamu karanta a yanzu a daga cikin wasu malamai sun tafi akan cewa wannan umarni ya danganci wanda ya tashi daga bacci wato idza qumtum min al-madaji' ila as-salati kun yi bacci kun kwanta kuka farka kuka tashi za ku yi sallah kamar Isma'il as-Suddi da Zaid ibn Aslam wasu daga cikin malamai na tafsiri sun kebance ayar da wanda ya tashi daga bacci kamar yadda al-Imam at-Tabari ya kawo a tafsirinsa to amma wasu daga cikin malamai suna ganin cewa wannan umarni wato ya shafi kowa da kowa amma ba a bisa mataki ɗaya ba akwai wanda ya shafe shi akan mataki na wajibci akwai kuma wanda umarnin ya shafe shi akan mataki na mustahabbi wato idan mutum ba ya da alwala to wajibi ne in ya tashi sallah ya alwala wannan umarnin ya shafe shi a mataki na me na wajibci wanda kuma yake da alwala zai yi sallah to mustahabbi ne shi kuma a haƙƙinsa yayi alwala amma ba dole ba yana da kyau yayi alwala amma ba dole ba to haka suka ce umarnin ya shafi kowa da kowa wanda ba shi da alwala shi dole ne wanda kuma yake da alwala shi kuma mustahabbi ne saboda haka sun dauki ayar a yadda take ba tare da sun takaita ta akan wasu banda wasu ba to wannan zamu ga cewa Ali ibn Abi Talib alaihi rahmat radiyallahu ta'ala anhu ya kasance akan haka ya dauki ayar don haka duk sanda aka kira sallah ya tashi zai yi sallah to sai yayi alwala sai kuma ya karanta wannan ayar ce to Allah subhanahu wataala ne yace idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ubangiji shi ya umarni idan za mu yi sallah mu yi alwala kamar yadda yake cikin sunan Ad-Darimi Ibn Sirin Muhammad Ibn Sirin yana cewa khalifofin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yatawadda'una li kulli salah kana al-khulafa'u yatawadda'una li kulli salah wato halifofin Annabi duka ba wai sayyidina Ali ba sukan yi alwala yayin kowace sallah sawa'un suna buƙatar alwalar ko ba sa buƙatar ta wato sawa'un suna da alwala ko ba su da ita matukar dai aka kira sallah to sukan yi alwala kafin su yi sallah wannan yana cikin littafin kitabut tahur na Abi Ubaid al-Qasim ibn Sallam da sanadi ingantacce a Imam Ahmad da Ad-Darimi a cikin littafin as-Sunan sun fitar da hadisi daga Ubaidillah ibn Abdullah ibn Umar ta hanyar Muhammad ibn Yahya ibn Habban al-Ansari al-Mazini shi wannan Muhammad ibn Yahya yake tambayar Ubaidillah ibn Abdullah ibn Umar wato jikan sayyidina Umar dan gidan Abdullah dan Umar yake tambaye sa yake cewa naga Abdullah dan Umar duk sanda zai yi sallah sai ya alwala sawa'un yana da alwala can da farko ko baya da alwala amma duk sanda ya tashi sallah sai ya alwala da me ya dogara amma huwa daga ina ya samu wannan to shine sai Ubaidillah ibn Abdullah ibn Umar yake gaya masa yace haddathathu Asma'u bintu Zaid ibn al-Khattab Asma'u yar Zaid ibn al-Khattab ta gaya masa wato ta gaya Ubaidillah ibn Abdullah ibn Umar cewa ta ji hadisi daga Abdullah ibn Hanzala ibn Abi Amir al-Ghasili wani sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umira bil wudu'i li kulli salah tahiran kana aw ghayra tahir annabi sallallahu alaihi wasallam an umarce shi yayi alwala yayin kowace sallah yana da dahara ko bai da ita wato yana da alwala ko bai da alwala falamma shaqqa zalika ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam umira bis siwaki inda kulli salah yayin da abin ya kasance yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahala duk kowace sallah yayi mata alwala sai aka umarce shi da aswaki tare wato yayin kowace sallah wa wudi'a anhu alwudu'u illa min hadath aka sauke masa alwala sai dai idan akwai kari wato sai dai idan ba shi da alwala to shine aka wajabta masa yin alwala wannan hadisi ne hasan sanadin sa akwai Muhammad ibn Ishaq wanda hadisin sa hasan ne hadisin yana nuna mana cewa da farko Allah subhanahu wataala ya wajabta wa annabi sallallahu alaihi wasallam yin alwala yayin kowace sallah sawa'un yana da tahara a tun farko ko bai da ita wajibi ne in zai yi sallah sai ya sake alwala ce da farko haka aka wajabta masa sai ya zanto abin akwai wahala sai aka sauke masa wannan aka dora masa yin aswaki yayin kowace sallah ita kuma alwala sai idan akwai kari akwai bukatar sake alwala to wanda ya nuna mana cewa kamar da akan annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne yayi alwala a kowace sallah wajibi ne shi akan sa amma daga baya shi ma aka sassauta masa ya zanto ba dole ne sai yayi ba to amma a hadisin Anas a cikin Sahih al-Bukhari yana nuna mana cewa duk da cewa an mayar da hukuncin ba dole ba akan annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa sai ya alwala akan a kowace sallah annabi ya kiyaye wannan yana yin alwala a duk sanda zai yi sallah akwai hadisin Anas wanda yake cikin Sahih al-Bukhari wanda yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli salah annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin alwala yayin kowace sallah yana yin alwala yayin kowace sallah wannan ya nuna cewa al'ada sace duk sanda zai yi sallah sai yayi mata alwala to shine sai Amr ibn Amir wanda shine ya rawaita hadisin daga Anas sai yake tambayar sa sai yace kaifa kuntum tasnauna to ku kuma sahabbaiya kuke yi idan annabi sallallahu alaihi wasallam shi duk wata sallah sai ya mata alwala to ku ya kuke yi sai yace da shi yujzi'u ahadan alwudu'u ma lam yuhdith alwala dai tana gamsar da dayan mu matukar bai kari ba wato dayan mu yakan zauna da alwala daya ba tare da ya sake alwala ba a kowace sallah matukar ba kari yayi ba matukar ba alwalar sai ta warware ba wanda yake nuna cewa su ba su dauki abin a matsayin wajibi ba haka suka fahimce shi a matsayin cewa annabi yana yin haka ne saboda kamala ya kasance kowane lokaci yayi alwala amma ba don ya zama masa dole ba ballantana su ma ya zama musu dole saboda haka suna wadatuwa da alwala guda daya idan muka duba za mu ga wannan ayar ta cikin suratul ma'ida aya ce madaniya domin suratul ma'ida ita ce karshen tutura cikin karshen surar da Allah ya saukar kamar yadda ya zo cikin musnad imamu ahmad da littafin sunan al-kubra na an-nasa'i da musnad na ishaq ibn rahuya hadisin jubair ibn nufair yake cewa ya shiga wajen nana Aisha radiyallahu ta'ala anha sai nana Aisha take tambaye shi hal taqra'u suratul ma'ida take tambayar Jubair ibn Nufair cewa shin kana karanta suratul ma'ida sai ya ce da ita eh ina karanta suratul ma'ida sai ta ce da shi fa innaha akhiru suratin nazalat fama wajadtum fihi min halalin fa ahilluhu wama wajadtum fihi min haramin fa harrimuhu sai take cewa Jubair ibn Nufair cewa wannan sura suratul ma'ida ita ce karshen surar da ta sauka a alqur'ani abinda kuka samu a cikin ta na halal to ku halatta shi abinda kuka samu a cikin ta na haram ku haramta shi ma'ana babu wani hukunci a cikin ta mansukh da aka shafe shi duka hukuncen da ta kunsa hukunce ne wanda suna nan babu wani wanda aka canza shi saboda ita ce karshen sura da aka saukar to shine yake cewa a lokacin sai na tambaye ta game da khuluqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam menene dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam da halayensa sai ta ce da ni alquran alqur'ani shine dabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallama wato dukkan wasu abubuwa da alqur'ani yake umarni da su masu kyau to akwai su tattare da annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan wani abu da Allah subhanahu wataala alqur'ani ya hana to ba za ka same shi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ba abinda ta gaya masa kenan to ashahid abinda zamu kula da shi anan shine idan ya zanto wannan ayar da tayi umarni da alwala aya ce madaniya wato da ta sauka a Madina sannan kuma ita ce kusan sura ta ƙarshe da ta sauka a cikin surorin alqur'ani amma abu ne sananne a tarihi cewa an farlanta sallah tun a Makka ne tun kafin hijira aka farlanta sallah kuma annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ibnu abdul bar ya hikaito ittifaqi na malaman sira cewa bai taba yin sallah ba alwala ba saboda haka kaga sallolin da yayi a Makka duka salloli ne da yi su da alwala bai taba yin wata sallah ba alwala ba ballantana a ce da annabi yana yin sallah ba alwala sai da aka saukar da wannan ayar sannan ya fara sallah da alwala saboda aya ce madaniya to amma abinda aka sani shine annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba yin sallah ba sai da alwala akwai hadisi a cikin musnad imam ahmad da mustadrak na hakim da wasunsu hadisin da yake bada labarin cewa kafiran makka manyan kafiran makka sun hadu sun yi meeting akan cewa za su gama da annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce matukar suka yi arba da shi to shikenan ya gama yawo za su kashe shi kuma za su yi tarayya wajen kashe shi ta yadda kowa sai ya samu kamashin jininsa abinda suke nufi shine za su daidaita jininsa a cikin kabilun larabawa gaba ɗaya ta yadda idan ma kabilar banu hashim ta ce za ta yaƙe su sai dai ta hada su duka ta yaƙe su wanda kuma za ta iya ba saboda kowa yana da nasibi yana da wani kaso daga cikin jinin annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda haka suka gama wannan sai aka zo aka gaya wa nana Fatima radiyallahu ta'ala anha cewa ga abinda manyan Qurayshawa suke meeting ko suka yi meeting abinda suka tattauna a kansa kuma suka dauki wannan kuduri na cewa da sun yi arba da annabi sallallahu alaihi wasallam to za su halaka shi saboda haka sai ta shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tana kuka jin abin da ta ji na cewa ga ma irin kudirin da suka dauka na cewa za su kashe mahaifinta sai ta same shi sai yake cewa yabnati yaki iyata kakki kuka sai ta ce sai ya ce da ita arinil wadu a watarwa itini bil wadu kawo mu ruwan alwala sai annabi sallallahu alaihi wasallama fatawadda'a yayi alwala ya fita yana gama alwala sai ya fita ya nufi inda waɗannan mutane suke taro wato can masallacin Ka'aba yana shiga da suka ganshi kowa sai sun kuyar da kai sai da haɓarsu ta taɓa ƙirajensu kowa ya haɗa haɓarsa da ƙirjinsa suka kasa daga kai su kalli annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya shi har gabansu ya ce shahatul wujuh wannan fuskoki naku sun nunana ya ebi ƙasa ya watsa musu a fuskar su duk wanda tsakuwan nan da ya iba ya watsa ta same shi sai da aka kashe shi a yakin Badar ba wanda ya kai labari ashahid anan shine kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama yayi alwala kamar yadda yake cikin wannan hadisi ce itini bil wudu kamar ruwan alwala fatawadda annabi yayi alwala kaga wannan farko musulunci ne lokacin abubuwa suna da zafi to amma annabi sallallahu alaihi wasallama yana alwala tun a wannan lokacin tun ma ba a farlanta sallah ba salloli da yake yi na nafilfilu yana yin su da alwala to amma gashi wannan ayar tana cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila ssalati wanda ya nuna cewa alwala ta tabbata ne da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna cewa alwala a musulunci ta tabbata ne ta hanyar sunna ba ta hanyar alqur'ani ba wanda ya ce alqur'ani zalla to sai zo ya bada wannan ansar ya kare wannan tirka ko dai ya ce ai annabi baya alwala aka yake sallah sai da wannan ayat ta sauka domin shi ma dai alqur'anin da muka yadda da shi shi yadda da shi kuma wannan alqur'ani abinda ya nuna mana cewa ayar a cikin suratul maida ce suratul maida kuma shi ma madaniyatun waha yake cewa ko yana kiranta da wajen shi ma a gurin sa madaniya ce to madaniya a cikin ta kuma in banda nan ba inda aka ambaci alwala in banda a wannan ayar alqur'ani kakab ba inda Allah ya ambaci alwala bare ka lalubo wani guri ka ce nan alwala take aka anan aka yi magana alwala wanda yake nuna maka cewa sunna ita ce ta tabbata wahayin sunna shi ya tabbatar da alwala shi alqur'ani zuwa ya ƙara tabbatar da wannan wahayin saboda alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tagwaye ne tare suke tafiya ba za su iya raba su ba in kuma ka raba su to zaka shiga cikin dirkaniya zaka shiga cikin dimuwa mutum saboda haka zai susuce matukar zai raba addinin abin nan zai raba alqur'ani da sunna wajen fahimtar addini to ba zai kai labari ba saboda haka wannan aya ba ta zo bane don ta kawo shari'a ta tabbatar da alwala ta zo ne don tabbatar da abin da sunna ta tabbatar kamar fuskantar alqibla ne ai kamar fuskantar alqibla ne ai sallah annabi sallallahu alaihi wasallam fuskantar alqibla yayi sallah tun kafin yayi hijira da man ka'aba yake kallo yayi sallah amma ayar da ta zo ta ce an juyar da shi zuwa ka'aba ai a cikin suratul baqara take ko suratul baqara kuma makkiya ce ko madaniya madaniya ce kuma abin ya faru lokacin da yahudawa suka rika cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya kalli baitul maqdis kallan baitul maqdis shi ma ya tabbata a sunna ne cewa annabi ya kalli baitul maqdis alqur'ani ba ayi wannan bayanin ba amma kuma alqur'ani ya tabbata da cewa annabi ya kalli baitul maqdis lokacin da aka ce ya canza sai ya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha kaga ya nuna da can akwai ta alqibla da suke kai kafin su juya su koma su kalli baitul maqdis waye ya bawa annabi umarnin ya kalli baitul maqdis Allah ne a ina wannan umarnin ya tabbata a sunna wanda yace ba a sunna ba sai nemo shi alqur'ani inda aka ce wa annabi ya kalli baitul maqdis a sunna ne shi alqur'ani ba da labarin cewa sun kasance suna fuskantar alqibla suna fuskantar baitul maqdis kanu alaiha sannan Allah ya ce qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a lin-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi al-qiblata allati kunta 'alayha al-qibla nan da kake kanta kaga ashe akwai ta al-qibla da annabi yake kanta ada kunta 'alayha wanda ada kake kanta ta yaya annabi ya kasance akan wata alqibla alqur'ani ne yace kalla shi ne ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta tabbatar da wannan to daga baya Allah subhanahu wataala yayi umarci shi da cewa ya fuskanci ka'aba to haka nan ita ma alwala ta tabbata da sunna sannan daga baya alqur'ani yazo ya ƙara tabbatar da wannan to sannan sai wannan mai littafi ya kawo wato shi ra'ayin cewa wannan aya ta kunshi wasu a wani yanayi banda wasu wannan idan ya an tafi akan cewa idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum cewa umarni ne na wajibi a kowane yanayi wanda wasu malamai sun tafi akan cewa umarni ne na wajibi ga wanda yake wajibi akan sai saki alwala sannan umarni ne na mustahabbi ga wanda bai zama wajibi akan sai saki alwala ba to shi ya tafi akan ra'ayin farko saboda haka sai yace addalilu ala anna hadha ala ba'd alqa'imina duna ba'd dalilin da yake nuna cewa wannan umarni na idza qumtum ila salati ya shafi wasu banda wasu sai yace ma haddathanahu abdullahi ibn hashim shine ibn hayyan al-abdi abu abdurrahman at-tusi mutuman tus ne tus cikin kasar iran ne garin Abu Hamid al-Ghazali Tus gari ne a Iran kusa yake da Tehran anan aka haifi shi wannan malamin amma daga baya ya dawo Naysabur ya koma Naysabur da zama Naysabur shine garin da shi wannan malamin da muke karanta littafin sa yake zaune a garin Naysabur ya zauna don haka kaga a watakila anan ya ji hadisin a wajen sa lokacin da ya dawo garin su da zama a nan ya saurari wannan hadisi daga wajensa ya rasu shekara ta 255 Imam Muslim ya fitar da hadisinsa za mu ga yana daga cikin waɗanda shi wannan malami ya fitar da wasu daga cikin hadisan sa kamar guda 75 shi kuma ya ji daga malamin sa Yahya ibn Sa'id Yahya ibn Sa'id shine Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh At-Tamimi Abu Sa'id abinnan Abu Sa'ad Abu Sa'id Al-Qattan daya daga cikin manya-manyan malamai wanda aka yi a garin Basra a Iraki da a lokacin sa yana daga cikin manya-manyan hafizan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma abun koyi ne yana daga cikin malaman Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala kuma abun koyi ne mutum ne mai ibada kwarai da gaske ya rayu shekara 78 yayin da ya rasu shekara ta 198 198 wato karshen karni na biyu ya rasu yana da shekara 78 kusan duka littattafan hadisan nan guda 6 da ba wasu littattafan hadisai na masanid da musannafat babu inda babu hadisin shi wannan malami Yahya ibn Sa'id Al-Qattan to shine sai malamin kuma ya canza sanadi sai ya koma zuwa ga malamin sa na biyu shine yace wa haddathana Ishaq ibn Mansur wannan ha'un din tana nuna tahwilus sanad wato yanzu sanadi guda biyu ne zai hada wajen kawo wannan hadisi ta wato ta hanyar malamai guda biyu cikin malaman sa ya ruwaito wannan hadisi hanyar farko shi Abdullah ibn Hashim hanya ta biyu kuma shine Ishaq ibn Mansur al-Kausaji Ishaq ibn Mansur shine Ishaq ibn Mansur ibn Bahram al-Kausaj Abu Yaqub at-Tamimi al-Marwazi yana daya daga cikin manyan malamai na Maru cikin garuruwan Mawara an-Nahar yana daga cikin manyan malamai na hadisi kuma yana daga cikin daliban Imam Ahmad ibn Hanbal ya saurari ya zauna tare da Imam Ahmad da Ishaq ibn Rahuya Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali ya yi musu tambayoyi daban-daban da suka shafi addini da suka shafi fiqhu kuma ya rika rubuta tambayoyin da yake musu duk tambaya idan ya yi musu suka bashi ansa zai rubuta kuma ya je nuna musu su yi masa wato kamar sa hannu akan cewa yadda ya rubuta ansar haka take haka ya tara wato kaya na ilimi sosai ya koma garinsu da ya koma garinsu sai yan bid'a suka rika masa dariya suna masa izgili suna cewa wannan tarin tambayoyin da kai wa Ahmad ibn Hanbal yanzu dai ya saki ra'ayi wato kana dauke da tsofaffin ra'ayoyinsa ne yanzu dai ya saki ra'ayi saboda haka duk ansar da zaka ce Imam Ahmad yanzu ya baka ba haka take ba saboda haka abin ya dame shi sai ya samu buhu ya tattara waɗannan littattafan da ya rubuta na amsa tambayoyin Imam Ahmad ya rubuta ya sa a buhu ya ɗauka a bayansa ya taka da ƙafa har sai da ya je Bagdaza yana ɗauke da su a bayansa ya je ya samu Imam Ahmad ya dinga karanta masa tambaya ɗaya bayan ɗaya yana nuna masa rubutunsa a jiki ya tabbatar masa cewa wannan ansa ta ce kuma ina kai sannan ya dawo gida saboda kaga ya toshe duk wata abin nan kuma ya nuna maka yadda suka ɗauki ilimi da muhimmanci saboda kada a lalata masa iliminsa saboda haka yayi wannan tattaki da ƙafa haka ya ɗauke shi ala zahirihi akan gadon bayansa sai da ya je Bagdaza ya je zauna Imam Ahmad ya tabbatar masa da wannan ya rasu shekara ta 251 Imam al-Bukhari da Muslim da sauran marwaita hadisi duk su rawaito hadisin wannan bawan Allah akwai masail ɗinsa tana nan waɗannan tambayoyi suna nan a buge a yanzu haka tambayoyin da yawa Imam Ahmad da kuma abokinsa abokin Imam Ahmad Ishaq ibn Rahuya shi kuma ya ji daga malaminsa Abdurrahman ibn Mahdi ibn Hassan al-Ambari maulahum al-Basri shi ma ɗaya daga cikin manyan malaman Basra ne kuma yana daga cikin waɗanda suka san mazajen hadisi da illolin hadisi Ali ibn al-Madini malamin Imam al-Bukhari yana cewa ma a'lamu ahadan a'lamu la a'lamu ahadan a'lama minhu bil hadith tunda nake ban san wanda yafi wani Abdurrahman ibn Mahdi sanin ilimin hadisi ba ya rasu shekara ta 198 shi ma daidai lokaci daya shekara daya suka rasu da shi Yahya ibn Sa'id al-Qattan shekara ta 198 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana dan shekara 73. To dukkan su biyun da Abdurrahman ibn Mahdi da Yahya ibn Sa'id al-Qattan sun ji wannan hadisi daga Sufyan ibn Sa'id al-Thawri. Sufyan a wannan isnadin shine Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri, ɗaya daga cikin manyan limaman hadisi, manyan limaman wannan addini. Mutumin Kufa ne, kuma amintacce ne, hafizi ne, masanin fiqhu kuma mai ibada. Imam ne kuma hujja ne, kusan a lokacin Imam Malik kusan a ɗabaka ɗaya suke, ma'ana a aji ɗaya suke, a mataki ɗaya suke da Sufyan ibn Sa'id al-Thawri a Kufa da Imam Malik a Madina da Al-Auza'i a Sham da Layth ibn Sa'ad a Masar. To duka waɗannan kusan suna aji guda, al'umma ta yarda da iliminsu, ta yarda da taqawarsu, ta yarda da imaninsu da tsoron Allahnsu, saboda haka ana karɓar ilimi daga wajensu. To shi Sufyan ibn Sa'id al-Thawri ya rasu shekara ta 161, ya riga Imam Malik rasuwa. Imam Malik ya rasu 179, shi kuma ya rasu da 161, yana da shekara 64. Babu wani littafin hadisi cikin littattafan hadisan nan sanannu da babu hadisan shi wannan malami Sufyan ibn Sa'id al-Thawri. Shi kuma daga malaminsa Al-Qaba ibn Marsad shine Al-Hadrami Abu al-Harith al-Kufi, shi ma ingantaccen malami ne, kusan malaman hadisi gaba daya ashabul kutub as-sitta duka sun ruwaito hadisansa. Shi kuma ya ji daga Sulaiman ibn Buraida, shine ibn Buraida ibn al-Husayn, mahaifinsa sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallama, Buraida ibn al-Husayn. To Sulaiman dan uwansa ne, akwai Sulaiman, akwai Abdullahi, dukkan su ƴaƴan Buraida ibn al-Husayn ne, amma shi Sulaiman din yafi ilimi, yafi Abdullahi ilimi, tagwaye ne aka haife su, in tagwaye ne, akwai Sulaiman, akwai Abdullahi, amma shi Sulaiman din yana gaba a ilimi, kuma alƙali ne, yayi alƙali a Maru, yayi alƙali a nan, ya ce ya rasu shekara tana 105, yana shekara 90. Amma Muslim ya fitar da hadisinsa, hakanan sauran malamai guda hudu su ma sun fitar da hadisinsa. Mahaifinsa shi ne Buraida ibn al-Husayn, sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama, al-Aslami ne Abu Sahal, babban sahabi ne wanda ya musulunta gabanin yaƙin Badar, amma bai samu halartar yaƙin Badar ba, da kamar yadda aka sani yaƙin Badar ba an shirya shi bane, haka ya zo musu ala ghairi mi'at. Ya rasu shekarar hijira tana 63. Don haka idan muka dubi salsalar hadisin za mu tabbatar da cewa wannan hadisi ne ingantacce. Imam Muslim ma ya fitar da shi a cikin littafinsa, haka nan Abu Dawud da Tirmizi da Nasa'i da Ibn Majah da Imam Ahmad da Imam Darimi duka sun ruwaici wannan hadisi da yake gabanmu. Yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wa sallama yatawadda'u inda kulli salah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin alwala yayin kowace sallah. Ce kana za ta iya zama tamma ce, sai zama yawmu fa'iluha ne. Kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawadda inda kulli salah falamma kana yawmul fath. Kana dinnan za ta iya zama kana yawmul fath, ta zama kana tamma ce, yawmu fa'il ne. Wato falamma jaa yawmul fath, lokacin da fathu Makka ya zo. Ko kuma ka ce kana naqisa ce, sai ta zama yauma, kana falamma kana yauma, ai kana zamanu yawmal fath, lokacin da bude Makka ya zo. Yawmul fath shine fathu Makka, fathu Makka shine babban fatahi da Allah subhanahu wata'ala yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda daga nan addinin Allah ya samu kafuwa a ko'ina. Mutane suka rika zuwa suna shiga musulunci dodo dodo, ba a taba samun wani fatahi da ya kai wannan ba. Allah ya kira shi, Allah ya ce da idza jaa nasrullahi wal fath, al fath anan shine fath Makka, wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, lokacin da Allah subhanahu wataala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa nasara, suka shiga garin Makka ba tare da yaki ba. Bayan mutanen Makka kafiransu gaba ɗaya sun sallama, sun sadu da sun miƙa wuya, sun yi saranda, annabi ya karɓi garin Makka a shekara ta 8 bayan hijira. shekara ta 8 bayan hijira a cikin watan Ramadan a cikin watan Ramadan a lokacin aka yi fathu Makka kamar yanda yaƙin Badar shi ma a cikin watan Ramadan wannan wata ya zanto wata ne na alkhairi wata ne da musulmi ba za su taba mantawa da shi ba a lokacin wannan haditha da wannan hadisi yazo da ita ta faru lokacin yawmul fathi tawadda rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya alwala wa masaha ala quffaihi ya shafi quffinsa fa sallas salawat ya sallaci duka sallolinsa sallolinsa na yinin gaba daya ya sallace su da wannan alwalar guda daya arwayat tirmidhi fa sallas salawat fa sallas salawati kullaha akwai karin kullaha a cikin riwayat tirmidhi ya sallaci duka sallolinsa biyar a wajen arwar Abu Dawud yace fa salla khamsa salawat ya sallaci sallolin sa biyar da alwala daya bi wudu'in wahidin da alwala daya wannan ya saba wa al'adar sa abinda ya saba kamar yadda ya gabata a dazu a hadisin Anas kana yatawadda'u li kulli salah kowace salla yana yi mata alwala da haka Umar da ya ga wani abu wanda ba shi ya saba gani annabi ya yi ba annabi ya saba ganin annabi duk sanda za a yi sallah yana saki alwala to amma kuma gashi yanzu ya yi sallah biyar da alwala daya saboda haka sai ya yi tambaya ce ya rasulullah naka fa'alta shay'an lam takun taf'alu kai wani abin da baka saba yi ba a lafazin muslim qad sana'ta al-yawma shay'an lam takun tasna'uhu a yau mun ga kai abin da baka saba yi ba arwayar Abu Dawud yace laqad ra'aytuka sana'ta al-yawma shay'an lam takun tasna'uhu arwayar Imam Ahmad innaka sana'ta shay'an lam takun tasna'uhu duk dai ma'anar da yace kai wani abu a yau da baka saba yi ba shine kai salloli biyar da alwala daya tare da abinda muka sani ka saba yi shine kowace alwala kowace sallah kai mata alwala saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama akwai sanda yakan yi sallah daya wato sallah sama da daya da alwala daya amma ba sosai ba saboda ya tabbata a cikin musnad a cikin sahih al-bukhari cikin sahih al-bukhari hadisin bashir ibn yasar daga suwaid ibn nu'man yake cewa ya fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a shekarar yakin Khaybar wato shekara ta bakwai kafin wannan haditha kenan kafin wannan abin da ya faru da sayyidina Umar ya faru shi wannan haditha ta faru yace lokacin da suka zo wajen wani dutse ne a kudancin Khaybar ana ce da shi Sahaba da suka zo daidai wajen nan wajen sannabi sallallahu alaihi wasallama sai sallar la'asar sai ya yi sallar la'asar da ya sallar la'asar sai ya ce to a kawo abincin guziri abincin da ake tare da shi shi ne aka je ba a samu wani abu sai damammen gari shi aka samu cikin abin nan sai gari aka samu cikin kayan abincin da ya ragowa annabi ya ce to a jika shi a hada shi a kawo kowa ya ci aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci sahabbai suka ci to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi da magarba ta yi sai ya yi sallah ya tashi ya yi sallah magarba ya kurkure baki muka kurkure ya yi sallah walam ya tawadda bai saki alwala ba kaga anan ya yi sallah la'asar da magarba da alwala daya ashe kenan yakan yi a wani lokaci ba mai yawa ba wato a dan wasu lokuta haka kamar yanda yanzu nan a yakin Khaybar ne ya hada sallar la'asar da magarba da alwala daya to tana yi wa ya kasance shi sayyidina Umar sanda abin ya faru baya gurin ko kuma yana gurin amma ya manta ko kuma a'a ya ga wani abin da ya saba abin da annabi sallallahu alaihi wasallam sabai tunda a can sallar al-asr ci kawai da magarba amma yanzu salloli biyar ne gaba daya ya hada yayi su lokaci guda to shi yasa sai ya tambaya yake cewa yaya ya ga yayi wani abin da bai saba yi ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa cewa inni amdan fa'altuhu ya Umar da gangan ne haka wato ba mantawa nayi ba ba rabkanwa nayi ba a'a nayi haka ne da gangan don a fahimci cewa ya halatta saboda kada a ga kowane lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam zai salla sai ya sake alwala wasu daga baya su zo in zafin kai su ce dole ne duk mutumin da zai salla ko yana da alwala ko bai da alwala ba sai ya saki saboda annabi bai taba salla da alwala bai taba salla bi da alwala ɗaya ba to kada a samu irin wannan zafin kan annabi yayi haka dan ya nuna halacci saboda haka in dai kana da alwala to ba wajibi bane in wata salla yayi salla wata salla ta zo ba wajibi bane ka saki alwalarka amma shi yakan saki saboda me saboda falalar da take cikin alwala kowane dugon ruwa da zai zuba daga cikin ka kana alwala ana kankare maka zunubanka ne kowane dugon ruwa da yake zuba daga cikin ka kaga ko dan wannan falalar zaka so ka jaddada alwalarka koda kana da ita saboda dan kana jaddadawa ba za a ce ai ba za a yi maka wannan tagomashin ba saboda jaddada kake a'a ko jaddadawa kake yi to wannan ladan zaka ci gaba da samun sa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi haka saboda haka wannan shine abin da yake nuna halacci kuma annabi sallallahu alaihi wasallama kasancewarsa mai bayani ne ga mutane alqur'ani da yace idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum yace in kun tashi zuwa ga sallah ku wanke fuskokinku idan ba dan bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ba irin wannan a aikace ya nuna cewa ana iya yin salloli ana iya yin sama da sallah ɗaya da alwala ɗaya to da zai zama wajibi ne kan kowa zai yi sallah in ya tashi sallah sai ya saki alwala saboda nassin alqur'anin bai nuna cewa ga wani yanayi da in kana ciki ba sai kai alwala ba cewa idza qumtum ila salati duk sanda ka tashi zaka yi sallah haka alqur'ani ya nuna idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ba a ce idan kai dazuba da azhar yanzu zaka tashi zuwa sallar asar kada kai alqur'ani bai nuna haka ba saboda kaga wanda zai tafi akan alqur'ani zalla kada yayi sallah biyu da alwala daya saboda haka ya kamata in qur'ani zalla ku ga yamma biyan ku ku daina sallah biyu da alwala daya saboda alqur'ani bai nuna haka ba mu dai mun fahimci halacci daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama dan da ban shi Allah ya dora wa alhakin yayi bayani wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi kowace irin sallah ma saboda haka Allah ya ce mun saukar maka da alqur'ani dan kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu saboda haka ya tashi yayi wannan a aikace dan kada sahabbai su ga yana saki alwala kowane lokaci da zai yi sallah a dauka cewa wajibi ne akan kowane masallaci yayi wannan anan yake cewa alhadithu li ishaq hadisin lafazin sa na ishaq ibn mansur al-kausaj ne wancan almajiri imam ahmad tunda kaga ya kawo hadisin ta hanyar malaman sa guda biyu abdullahi ibn hashim da kuma wa ishaq ibn mansur al-kausaj su biyun nan ya ruwaito hadisin to amma yake so ya nuna maka bambancin lafazin kowanne daga cikin su sai yace maka wal alhadithu li ishaq lafazan hadisin na malamin sa ne ishaq walam yadhkur ibnu hashim almasha ala alkhuffain amma ibnu hashim bai ambaci almasha ala alkhuffain ba tunda ya ce wa masaha ala khuffaihi ya shafi huffinsa za mu zo nan gaba mu yi bayani akan shafan huffi a hadisin da zai zo nan gaba hadisin safwan ibnu assal insha Allah saboda haka ya bambanci tsakanin lafazin kowane ɗaya daga cikin malamansa wannan wanda shi zai nuna maka dukka wato yadda suke bin abin ƙiƙe da ƙiƙe abin da suka ji suke faɗa malamai biyu ya haɗa a cikin su yaƙi ɗaya amma sai da ya tantance lafazin wane ne ya yi amfani da shi a cikin su biyun kada ya jingina wa malaminsa abin da shi bai faɗa ba saboda in ya jingina wa Abdullahi ibn Hashim kalmar wa masa ala khuffaini ala khuffaihi bata zo a cikin maganar sa ba kamar ya jingina masa abin da bai faɗa ba to dan wannan taka tsantsan wannan me yake nuna maka yadda suka dauki al'amarin ba fa abu ne suka dauke shi wasa ba wasa har wani ya zo yana tada kura ta banza da wufi ya dauka kawai cikin sauki haka aka dinga abin kowa ya faɗa abin da yake so akwai ziyadatu thiqat abinda zai zo a cikin lafazin hadisi wani daga cikin masu ruwaya ya zo da shi ƙari akan sauran abinda ba zo da shi ba wannan shine malamai suke kira ziyadatu thiqat babi gare shi guda a cikin ilimin hadisi saboda a karkashin sa za a fahimci abubuwa da yawa na hukuncen shari'a saboda haka dole a bibiyi wannan karin da yazo ta hanyar wa yazo shin wanda yazo da wannan karin wanda za a karbi ruwa ya sani ko wanda ba za a karbi ruwa ya sani a jefar masa to wannan shine abin da suke kira ziyadatu thiqat anan kuma ake tantance hadisi shaz saboda haka zamu ga anan ya nuna maka shi wannan karin ya zo ne ta hanyar ibnu mahdi abin ta hanyar al-kausaj ishaq ibnu mansur al-kausaj daga abdurrahman ibnu mahdi daga sufyan ath-thauri shi Abdullahi ibn Hashim da ya ruwaito wannan hadisi daga Yahya ibn Sa'id al-Qattan babu wa masaha ala khuffaihi shin haka yake a wajen shi ma Yahya ibn Sa'id malamin sa a'a akwai wanda suka ruwaito shi daga Yahya ibn Sa'id tare da wa masaha ala khuffaihi din kamar Muhammad ibn Hatib a wajen Muslim haka nan Musaddad ibn Musarhad a wajen Abu Dawud waɗannan sun ruwaito shi daga malamin Abdullahi ibn Hashim shine Yahya ibn Sa'id al-Qattan da wannan ƙarin wa masaha ala khuffaihi kaga ashe shine bai ƙara ba shine bai ambace shi ba amma a ruwayar malamin sa akwai shi an gane ko sannan shi ma Ishaq da ya ruwaito shi daga Ibn Mahdi da wannan wa masaha ala khuffaihi ba shi kadai ne yaji ruwayar da wannan ƙarin wa masaha ala khuffaihi daga Ibn Mahdi ba a akwai wasu malamai daban wanda su ba su ruwaito shi daga Ibn Mahdi da wannan ƙarin wa masaha ala khuffaihi daga ciki akwai Imam Ahmad a Musnad dinsa akwai Abu Musa Muhammad ibn al-Musanna a wajen ruwayar a littafin Sahih ibn Khuzaima akwai Muhammad ibn Bashar Bundar a cikin Jami'ut Tirmidhi da Sahih ibn Khuzaima waɗannan duka sun ruwaito shi daga Abdurrahman ibn Mahdi tare da wannan ƙarin saboda kaga Ishaq ibn Mansur Al-Kausash ba shi kadai ne ya ruwaice shi da wannan ƙarin daga malamin sa Abdurrahman ibn Mahdi ba sannan Sufyan ath-Thauri ba shi kadai ne shi ma ya ruwaito da wannan ba akwai da dama ibn Mahdi da Al-Qattan ba su kadai ne suka ruwaito shi daga Sufyan da wannan ba akwai Ubaidillah ibn Musa a cikin Sunanud Darimi akwai Yahya ibn Adam a cikin Ibn Hibban akwai Waki ibn al-Jarrah a cikin Musnad Imam Ahmad akwai Muhammad ibn Yusuf da Qabisa a cikin littafin Sahih ibn Hibban saboda haka wa masaha ala khuffaihi din akwai shi a cikin ruwayar ko da shi Abdullahi ibn Hashim bai kawo shi ba an fahimta saboda haka wannan ƙarin ya tabbata hadisin yana da wasu fawaid waɗanda lokaci ba zai ba mu dama mu ambace su ba amma insha Allah a karatu na gaba za mu ambace su a gurguje kafin mu shiga hadisi na gaba insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh